எல்லாம்
அமுதாசினி Allah ba mu da kanka in ka ba su ba sawa mu Allah ba ma taskarta kar ba mu da makiyan mu masu kushi aikin mu masu neman laifin mu Allah da fa mun wakar muhassin irr mai nasara happy birthday muhassin irr gata aiwa yalla rahama bade mahsin shalili aine miki murna mahsin yer leelele mahsin hasin eid milasi helwa jameela ay yasina hayya hayya lezi
hayya al'amarin allane yasa yau kika girma shi yasa har nan yau wakar kin wuce er er karma
R Aisha Abdul Aziz kuma R mai nasara halaka relafiya da isan kwana ba Masin mai addini masin mai tarbiya masin mai ilimi kuma yace mai alkunya er mai nasara kuma er Aisha Abdul Aziz mama na halali kala lafiya da ni san kwana masin bariyin tagumi yau ranar murna ce Masin zonan rausaya ranar farin ciki ce tunda Allah ya kawo ranar kin kara kwana an dace to mu nayi miki fatan Allah dai ya saki ki zarce shekarar dai badin nan badin badada yar dai ki lafiya ni san kwana ya farar gida Mahassin hassin yar uwar rahama wannan rahamar Hautar mata Allah ya bar ku duniyar nan atara atare sannan ku alahira aljanna ku tare atare atara mahassin darahama happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday